Kidandarin.
More music at houseofsongs.com.
Idan da rai da rabon ka duniya ta bas mai hakuri wata rana zai dacewa arziki samu rashin sa alkhairi ga dukkanin bawa rabbi ya saka wa daki mai mu matattarar sai zai marabo kai kuma karka kosawa wata rana za a dacewa